Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 29 ga watan Janairun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noman da Dalol da kuma Niya murya Arewa ko kuma Biyoye Afrik Zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan biyoyehausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa al'ummar garin Agadez sun koka akan matakin da kamfanin wutar lantarki na kasar ya dauka na daukan na'urar transformer garin domin amfani da ita a filin babban wasa na Yamai. Sannan Yakubu Baba Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya da kuma sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Gwamnatin Amurka ta kakaba takunkumi ma kamfanin man gwamnatin kasar Venezuela, ta ce tana so ta tanada dukiyar kamfanin ne ma al'ummar Venezuela. Mai bayar da shawara ga kasa kan tsaro John Bolton je Litini ya ce danniya da tsananin fatara da shugaba Nicolas Maduro da gwamnatinsa suka haddasa sun ishi mutanen Venezuela. Takunkumin ya tanaji kwace kadarorin kamfanin man na PDVSA mallakin gwamnatin Venezuela a duk inda suke a Amurka. Haka zalika an haramta ma kamfanoni da kuma 'yan kasuwar Amurka yin hulɗa da kamfanin. Binciken zargin katsalandan ɗin Rasha a zaben Amurka na shekara 2016 wanda bai mai bincike na musamman rabin mulki jagoranta na gab da kawo ƙarshe abinda muƙaddashin Attorney General ɗin Amurka Matthew Whitaker ya ga manema labarai jiya Litini kenan. A baya-bayan nan binciken ya kai ga damƙe wani daɗaɗɗen aminin shugaba Donald Trump mai suna Roger Stone, kuma ya kai ga samun tsohon manajan kamfanin yakin neman zaben Donald Trump Montfort da laifi. Rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi a Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin Amurkar ya janyo ma kasar asarar dala biliyan 3 da ba za a iya maido da shi ba, a cewar ofishin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka mai kula da kasafin kuɗi. Ofishin ya ce nazarin da ya yi kan illar da rufe ma'aikatun na tsawon kwanaki 35 ya yi kan tattalin arzikin Amurka, wanda shi ne mafi ƙarfi a duniya, ya nuna cewa tsayar da ayyukan da aka yi ya janyo asarar dala biliyan 3 daga ranar 22 ga watan Disamba da aka fara tsayar da ayyuka a shekara ta 2018. Sai kuma wata asarar ta dala biliyan 8 daga watan Janairun shekara ta 2019 zuwa ranar Juma'ar da ta gabata lokacin da aka kawo ƙarshen rufewar. To amma ofishin ya ce da yake za a biya ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen 800,000 waɗanda au aka ce su dakata a gida, au aka tilasta musu yin aiki ba tare da ana biya ba, kuma da yake an koma bakin aikin za a iya maido da dukkan sauran asarorin da aka yi in banda dala biliyan 3. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara jiya Litini sun shigar da wasu tuhume biyu kan kamfanin fasahar sadarwar nan na Huawei da shugabar sashen harkokin kuɗin kamfanin da kuma wasu kamfanoni da dama masu alaƙa da shi kan almundahana da kuma satar wasu kayan fasahohin Amurka. A wata takardar tuhuma mai fannoni 13 wadda aka gabatar gaban wata kotun tarayya da ke Brooklyn na birnin New York, masu gabatar da kara sun tuhumi babban kamfanin sadarwar mallakin ƴan China da shugabar sashen kudin kamfanin Wanzu Meng da wasu kamfanoni biyu masu alaka da kamfanin da laifin saba ma takunkuman da Amurka ta kakaba ma Iran. Manzan musamman na wato manzan Amurka na musamman kan batun sasanta bangarori a Afghanistan na kiran da a yi tattaunawa ta kai tsaye tsakanin kungiyar Taliban da gwamnatin kasar ta Afghanistan mai mazauni a Kabul, yayin da yake tabbatar da shirin a wani daftarin yarjejeniyar zaman lafiya mai zimmar kawo ƙarshen tashin hankali da aka kwashe shekaru 17 ana yi a kasar. Zalmi Khalilzad ya gaya ma jaridar New York Times a birnin Kabul cewa daftarin yarjejeniyar na buƙatar ɗan kuskurima kafin ya zama tartibiyar yarjejeniya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga garin Agadez na jamhuriyar Niger, inda al'ummar garin suka koka akan matakin da kamfanin wutar lantarkin kasar ya ɗauka na ɗaukar na'urar transformer su domin amfani da ita a filin babban wasa na Yamai a shirye-shiryen da kasar take yi na karɓar bakuncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na 'yan Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20 a cikin wannan shekarar. Sai dai kamfanin wutar lantarkin ya kare kansa dangane da wannan mataki da ya ɗauka. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Ana gab da soma wasannin ƙwallon ƙafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 na ƙasashen nahiyar Afirka da jamhuriyar Niger za ta karɓar bakuncinsa a bana. Wata sabuwa ce ta bullo tsakanin mutanen garin Agadez da kamfanin gidan wuta Nigelec da jamhuriyar Niger, bayan da kamfanin ya je domin ya ɗauki wani injimin ba da wutar lantarki da ke garin na Agadez da ya lalace domin gyara shi da ma amfani da shi a babban filin wasannin ƙwallon ƙafa na babban birnin Yamai.
An ce saboda balo an ɗauke musu abinda yake haska musu rayuwarsu ta wurin aifuwa ma sai da wuta, da wajen da zaka kwanci mayo ya kai sai da wuta. A ce an ɗauke mu mutane wannan abin da ke ba su wuta, an tayi da shi wai saboda a yi wani wasa.
Saboda balo za a barin mu mu cikin dufu ba ma yiwuwa mu mai raba da mu an sha ba da aro mu ana
a lokacin da ake mayar da murtani kan wannan lamarin. Muhammad Anako shugaban majalisar jihar Agadez ya ce sun amince a ɗauki wannan injimin ne bayan hukumomin ƙasar sun tabbatar musu da cewa za a maido shi.
Muna tare da talakawanmu, paske talakawanmu ne suka ɗauke mu, kenan mu da kanmu ba mu gane ba kaka za a ɗauka group ba ba mu labari ba, sai da muka gani aka ce ana so a kai group Nyame. Muka samu muka tattauna da hukuma wanda yake Nyame, suka explike ke cikin haraka je na kan za su yi aro komi na da problem da ma za a giro shi a maido shi le 25 février. Muka ce eske c'est sur le 25 février? Suka ce c'est sur. Premier ministre da kanshi muka samu mu ce khalas ba masala le 25 mu da kanmu ne, in bai zo ba za mu ta yi Nijelek mu yi sitting mu da kanmu eli za mu ta yi haka. Muka ce
wannan lamarin da ya tayar da jojin wuya a birnin Agadez bai yi wa kamfanin watsa wutar lantarki ta jamhuriyar Niger daɗi ba, kamar yadda shugaban kamfanin na ƙasa Khalid Alhassan ke cewa. Wannan fa ba abin lamuncewa ba ne, kuma al'ummar Agadez kar ta yarda a yi amfani da ita domin biyan waɗansu buƙatu, kuma kar ta shiga a cikin abin da bai shafe ta ba, domin muna ƙoƙarin faɗaɗa wutar lantarki a dukkan unguwanni na garin Agadez yanzu haka. Kuma al'umma tana da labarin cewa mun samu tallafi domin kina wata make kyar ta shawatsa wutar lantarki cikin birnin Agadez. Su dai mutanen Agadez suna shakkun tafiyar wannan injimin watsa wutar lantarki ne daga garin, to
tunanin zai kasance wa tamkar konewar gujiyar gonar biri. Haruna Maman Bako na birnin Gwanne, sashin Hausa na murya Amurka, daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.
Allah 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 hada kan mu a tsirar kanmu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai mai girma kuma da lumana sabon tsari na Afirka na in kuro ma hakika gwarzo na yayi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fare da baki na Afirka na baban banshi yau daidai na haka ne tsarin Najeriya hada kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya da fare da bakin
a gaida Haruna Mamman Bako. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan
akan kama shubayin rigima kuma dan kama shubayi la ilaha illallah dan kama shu a rage rigima baka da gaimato da ka ga fasinja malan kawo kayanka ba na kudinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato dan kama shu manajan rigima ba abin da idame shi san kan kan ba kama shau daban yan dadi kama shau daban sha wahala kama shau muna aikin kama shau mun cinye kudin kama shau me mun cinye kudin kama shau ka karba kudin jama'a ka shashuru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasin joji sun dame shi direban motar ya rode kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban kai dan kama shau mugun bawa ba abin da idame ka inda baka kudin jazwai shi mai mato kudin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka ma sauka oh dan kama shi duk ya danne ba abin da idame shi in zaka tafiyar kuma mil 10 kudin mil 5 ai zai baka ba abin da idame shi oh dan kama shi mugun ba dan kama shi bawan Allah shi babu abin da idame shi kai dan kama shi a rage rigima kun ɗebe riban mato oh kun bar mai mato jakone-jakone a cikin maiko sai karfin tukin mota komai nisa na kai wannan dan kama shau da bida kamji ba abin da idame shi kai yan kama shau bayan Allah ba abin da idame ku kun yi shiru a tasha ba abin da idame ku da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da kokusa baka da ko taya ba dan kama shau rage rigima din darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku akai babu abin da ya dame ka wajen sa fasinja wajen kai mota malodi dan kama shau shi zai tuka ba abin da ya dame shi haba dan kama shau mana ga rigima don Allah a rage
madalla ga Yakubu baba makeri da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau wannan shirin zai duba yanda mutane a kasashen mu masu tasowa suka jahilci dokokin kan hanyar lamarin da yasa galibin masu tafiya da sawu ke yawan fadawa cikin hatsira Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta sama da kashi 40 na mutane miliyan 1,350 da ke mutuwa a kowace shekara ta hatsirar mota masu tafiya da sawu ne ko kuma masu amfani da babura ko keke Wannan shirin ya tuntubi wani masani akan hanyar shawo kan wannan matsala da ma wasu matsaloli na rashin sanin dokokin hanya. Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Alhaji Bello Babura, tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba ta Najeriya ta VIO, ga kuma shawarar da bakon namu ya bayar.
Kamata ya ce a cikin curriculum
manhajar ilimi,
ko daga primary school zuwa secondary school, a ce ana sa waɗansu manhajoji da yanda za su nuna wa yara haƙƙinsu akan haƙoƙin da ya kamata a ce sun rike na kan hanyar bin hanya da kuma tabbatar da lafiyar hanya. Haka a secondary school ɗin ma a ce yaro ya san yanda zai tsallaka titi, ya san me ma'anar wannan layika, ya san menene ma'anar rike lasan, ya tantance irin wannan abubuwan. Kamata ya ce duk akwai su a cikin manhajar ilimi na namu na secondary.
Wato a dinga koyar da ɗalibai tun daga matakin primary kenan,
yanzu yaro ya san cewa titi ga an raba shi kwalta, wanda aka raba shi da layi mai karyayye to ga abin da yake nufi, wanda aka raba shi da layi wanda mai kakke wanda ba aka karya ba ga abin da yake nufi. In yazo wajen zabara crossing ya san me zai yi, yazo wajen tsallaka titi ya san me zai yi,
yazo wurin danger
wajen danger ya san abin da zai yi. To kaga ai daga lokacin zai fara fahimtar, zai fara cewa to akwai wani haƙi da al'umma take nema a kansa akan bin hanya, shi yasa akwai masa wannan. Haka kuma a secondary school, ke secondary school din kaje tukan motar ma daga nan sun mace maka tukan mota ba za ka yi shi ba sai ka iya, sai da kana da lasin, sai ka san menene alamar jirgin ruwa in an gani, menene alamar jirgin kasa, menene abin irin wannan abubuwa. A ce mutum ya sani tun a secondary school zai ma'ana mutuka da gaske,
kuma ta kila ya gane cewa bai isa ya yi tuki ba sai ya wuce shekaru kala,
yawwa ce gashi ba za ka yi tuki so mutu mota ba sai ka shekara 18. To daga nan za ka so mutu mota, saboda kaga ya banda ba ka in yaro ya fito ba zai yadda ma so mun neman tuki mota, amma yanzu zai ka karo dan shekara 14 ya tuki mota. Amma inda wannan ake sani tun daga daina secondary school, wannan zai sa cewa to ya san haka, saboda haka ba ma zai nemi ya matsa a gida ya so neman kankan mutu mota ba.
Da haka kaman alabella yana cewa idan aka samu wannan yanayin, ko da ɗan ƙasa bai mallaki mota ba, ya san haƙƙinsa akan mota, kuma ya san haƙƙin mai mota akan sa, musamman na akan batun hanya.
Shi ne muhimmancin abin da ya kamata a yi haka. In yaro ma bai, in bakafin mutum ya gama ya san me ake, me haƙƙin da al'umma take da shi a kansa, dangane da tukan mota ba, da kuma dangane da hanya, amfani da hanya. Wannan shi ne mai muhimmanci wanda ya kamata a ce an sa shi a cikin manhajar ilimin. Na gani wannan an yi haka zai taimaka matuƙa har gaske.
To kuma batun su hukumomi fa da muke ta magana tun da cewa ga su da yawa, amma dai har yanzu kaman in ka ce taro ne na tsintsiya ba shara ba kai kuskure ba.
Gaskiya Allah kamar da yake faɗa, kamata ya yi hukumomi a ce an ƙara musu ƙarfi, an sai musu kayan ayyuka, kayan aiki, ƙara musu kayan aiki, kuma a dage wajen ba su horo. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Don ba da horon nan zai sa kullum mutum ya tsaya, kullum ƙaruwa yake, ƙarin ilimi yake, kuma na ƙarin samun ɗa'a ta yadda zai aikinsa. Amma matuƙar ba haka aka yi ba, kullum za mu dinga samun kama a cikin wannan matsala. Kuma su kamar yin zuwa sabuti a ce an kara masu kan aiki, suna da janwai, kuma an yi musu wannan way bridges din nan, an samu gurare daban-daban, an samu musu injinan da suke a wannan motoci masu daukan kaya, an ce kuma an sai musu motoci na jan mota, inda mota ta lalace ko a cikin gari ko a titi ko akan hatin daji ne za a dauke ta, ba sai an mota ta kwana uku ta kashe wadansu mata kuma sannan a so mota an dauke ta ba.
Akwai masu ganin cewa kamata ya ma yan rosafti dinan tun da yawanci a titinan da kuke cewa highway ne, manyan titina ne na tsakanin gari da gari na daji, kamata ya ma a ce watakila suna da wani makami misali.
Kamata ya ce suna da makamai tun da ma ai an tsaya nasu akan makami, to ba san da aka yi ba har aka zo aka ba su sun ba ɗauka makami ba. Amma a watakila gwamnati ko tana da nata tunanin akan ba su dama su riƙe makamai. Amma ni da so samu ne, ni a nana tunanin da ka bar su rosa fiti a mai da su masu koma traffic policemen irin na America.
A abinda zamu iya kawo muku a yau kenan sai kuma wani jikon yanzu a madadin bakon namu Alhaji Bello Babura da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Gaida Yakubu Baba Makeri yanzu kuma ga sharhin jaridin Jamhuriyar Niger
Zan fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa hukumomin Jamhuriyar Niger sun gurfanar da wasu sojoji a gaban alƙalan kotun hukunta laifukan soja dake birnin Yamai a ranar Alhamis 24 ga watan Janairu saboda zargin su da yunkurin haddasa rudani a cikin kasa karan farko kenan da waɗannan sojoji a ƙarƙashin Kanal Sumana Zangina ke samun masaniya akan abin da ake zargin su da aikatawa bayan da aka cafke su a tsakiyar watan Disamba 2018 jaridar Lebanon na cewa jami'an tsaro a garin Age sun kama wasu mutane uku a ranar Larabar da ta gabata waɗanda ke dauke da lodin bindigogi da akwatunan harsasai akan babura waɗannan makamai sun hada da aka karan set kimanin hudu da wasu bindigogi kilar fal biyu abinda ke fayyace alamomin barazanar tsaron da ake fuskanta a yankin Maradi inda a baya-bayan nan ƴan bindiga suka addabi jama'a a garuruwan da ke kan iyakar Niger da Najeriya jaridar Le Courrier cewa take ministan kudin kasar Niger Hasu Masaudu ya bayyana wa shugaba Isuhu aniyarsa ta tsayawa PNDS tarayya a zaben shugaban kasa na 2021 abinda ake yi wa kallon wata dambarwar da ka iya dagula lissafin shugaban jam'iyyar Bazoum Mohamed da ake dauka a matsayin wanda zai gaji Isuhu Muhammadu jaridar Lukanar Amfiri na cewa Hamma Amadu ya kashe jam'iyyar Model Lumana ta ƴan adawa wace a yau ba wani jigonta dake da hurumin shirya taro ko gangami muddin bai samu izini daga shugaban nata Hamma Amadu ba a tunaninsa wannan wani mataki ne da zai bashi damar hanawa kowa tsayawa jam'iyyar a zaben shugaban kasa na 2021 Angelo Kanar Amfiri mu rufe sharhin da jaridar La Rue de l'Histoire a labarin ta dake cewa hukumar yaki da cin hanci halsiya ta kaddamar da bincike a wasu ofisoshin gwamnatin Niger waɗanda suka hada da kamfanin buga lambobin motoci Sony Loga da ma'aikatar kula da samar da guraben karatun ɗaliban jami'a ANAB inda ake zargin an yi rubda ciki akan wasu dubban miliyoyin sefa tuni masu bincike suka gano wata tabargazar da aka tabka inda jami'ai suka yi sama da fadi da wasu makuddan kudaden da ya kamata a zuba a aljihun gwamnati Sule Mummuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaimu Mummuni Barma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya ni fa ban ga wani abu na cece ku ce dan kawai shugaban Muhammadu Buhari ya bi umarnin kotu ya dakatar da mai shari'a Wilton wani kun shugaban ƙasar Najeriya tare da kawar sabon alƙali ba saboda kotu ta tabbatar da umarnin haka saboda a samu damar yin bincike akan zargin da ake yi shi farkar alƙalan wani yin akan zargin da ake yi masa na kin bayyana gaskiya a lokacin da ya mallaka saboda haka ya kamata al'ummar Najeriya mu dena cece ku
assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka sunana Gamba Barau Fatakkum daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakkum a yau ina so na mika kakuna wajen yan takarkarinmu na sanata na Gombe wadda ya kama da Fatakkum nan jere shinkafu ne don Allah don annabi wa yan takara namu guda biyu na CDC da na APC Muhammad Hassan Dambu da Alhaji Ibrahim Boma don Allah don Allah don Allah ki taimaki al'umma ki ja kunnan waɗannan 'yan magoya baya nasu irin abin da muka gani a satin abin da mana dadi wa mu al'umar Fatakku mun ga an fasa motoci da yawa sannan kuma an tattara billboard da sauransu to wannan abin ba zai kai mu ga dani ido ba saboda wayannan al'amari dai ya sace kuma da an yi an gama shi kenan
assalamu alaikum jahira sunana umarui daga lafiyari a nan jihar yarbuna a makasar min sakona ga lauyoyin naija ya kamata ku ji tsoron allah bai kamata ba shekaru nawa ana sake kuɗin ƙasan nan kuna yin shiro kai da yanzu da muka samu wanda zai kato mana haske muku zo kuna ta zanga-zanga mun muna goyon mai girma shugaban ƙasa da yin kuma da tsoraci da fatan kuma za ku ji tsoron allah ku tsaya a kan gaskiya a kan a tsoron mana haske mu a tashi lafiya.
Kafin mi sallama ga labarai amma a takaice.
Gwamnatin Amurka ta kakkaba takunkumi ma kamfanin man gwamnatin kasar Venezuela ta ce tana so ne ta adana dukiyar kamfanin ma mutanen Venezuela. Mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro John Bolton jiya Litini ya ce danniya da tsananin fatara da shugaba Nicolas Maduro da kuma gwamnatinsa suka haddasa sun ishi mutanen na Venezuela. Matakin da aka ɗauka yau zai tabbatar da cewa daga yanzu ba za a iya wawushe dukiyar mutanen Venezuela ba, in ji shi. Binciken zargin katsalandin ɗin Rasha a zaben Amurka na shekara ta 2016 wanda mai bincike na musamman Robert Mueller ke jagoranta na gab da kawowa ƙarshe, abinda muƙaddashin Attorney General ɗin Amurka Matthew Whitaker ya gaya ma manema labarai jiya Litini kenan. An yi mani cikakken bayani kan binciken kuma ina jiran Robert Mueller ya gabatar da rahoto na ƙarshe a cewar sa a wani taron manema labarai kan tuhumar da Amurka ke ma kamfanin fasahar sadarwa wato na yan China din nan mai suna Huawei. Ya kara da cewa yanzu haka ma wannan binciken a gani na gab da kammala kuma ina fatan za mu samu rahoton daga Robert Mueller ba tare da bata lokaci ba. Rufe wasu ma'aikatun gwamnati da aka yi a Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin kasar ya janyo ma kasar asarar dala biliyan 3 da ba za a iya maida shi ba, a cewar ofishin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka mai kula da kasafin kuɗi. Ofishin ya ce nazarin da ya yi kan illar rufe ma'aikatun na tsawon kwanaki 35 ya yi kan tattalin arzikin Amurka, wanda shi ne mafi ƙarfi a duniya, ya nuna cewa tsayar da ayyukan da aka yi ya janyo asarar dala biliyan 3 daga ranar 22 ga watan Disamba da aka fara tsayar da ayyukan yi a shekara ta 2018, sai kuma wata asarar ta dala biliyan 8 daga watan Janairun shekara ta 2019 din nan zuwa ranar Juma'ar da ta gabata da aka kawo ƙarshen rufewar. Masu gabatar da ƙara jiya Litinin sun shigar da wasu tuhumce-tuhumce biyu kan kamfanin fasahar sadarwar nan na Huawei da shugabar sashen harkokin kuɗin kamfanin da kuma wasu kamfanoni da dama masu alaƙa da shi kan almundahana da kuma satar wasu kayan fasahohin Amurka. A wata takardar tuhuma mai fannoni 13 wadda aka gabatar gaban kotun tarayya da ke Brooklyn na birnin New York, masu gabatar da ƙara sun tuhumi babban kamfanin sadarwar mallakin 'yan China da shugabar sashen kuɗin kamfanin Wanzhoumen da kuma wasu kamfanoni biyu masu alaƙa da kamfanin da laifin saɓa ma takunkumin da Amurka ta kakaba ma Iran.
Masu sauraro, a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar za ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.